Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Hadisi na 31 a cikin al-Arba'un an-Nawawiyya an Abi al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu qala. Daga baban al-Abbas shine Sahl dan Sa'd al-Sa'idi, Allah kare yarda a gare shi, yake cewa ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, wani mutun ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa qala ya rasulullahi, sai ce ya manzon Allah, dullani ala amalin idha amiltuhu, kanuna mun wani aiki wanda ina aikata shi, ahabbanillahu wa ahabbanannas, Allah zai so ni, mutane za su so ni. Fa qala, sai manzon Allah yake cewa wannan mutumin, izhad fi dunya, ka guji abin da yake duniya, kenan ka guji duniya, yuhibbuka Allah, Allah zai so ka. Sannan wazhad fi ma inda nas, ka guji abin da yake hannun mutane, yuhibbuka nas, wa mutane za su so ka. Ashe mutum ya nuna halin ko in kula game da duniya, kar ta rude shi, kar ta shagaltar da shi, to wannan zai jawo maka samun yardan Allah. Sannan kuma kakkada mu da abin da ke hannun mutane, wannan zai jawo maka samun yardan mutane.